Sauraro assalamu alaikum barkamu da sake haduwa wani sabon shirin na
a bari ya huce
wanda ba shi ya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani
rayukan mu a yau da gobe sun zamo jarun wadansu mutuwar mu a yau da gobe ta zamo nomun wadansu yawan mu a yau da gobe ya zamo neman wadansu kuri'un mu a yau da gobe sun zamo mulkin wadansu yau hakin mu na yau da gobe ya zamo ga adam wadansu ba makwancin zama mu huta kamar na agoyin wadansu babu yanci mu a gare mu babu zaɓi kawai mu bi su hawaye gari a gobe alkiyama za mu mu kwana yau gari ne ka goba wani ka ba a kan kama kabila ba yau gari ne jira mutu ne ba an taɓa alkiyama yau gari ne ka goba wani ka ba a kan kama kabila ba yau gari ne jira mutu ne ba an taɓa alkiyama marabar talaka da bawa amika soyawa warwarewa yaushe ne yau da akan mu yaushe ne za ta warwarewa yaushe ne za mu kauce kunci ta tarin nan ya warwarewa yaushe ne za mu samu dawa tarnakin nan ya zan kwasewa yaushe ne za mu samu kunci wai adala ta zagayowa yaushe ne za mu daina kuka don hawaye su bar zuwa yaushe ne wai bugun tsata da su bar bugu da dakawa yaushe ne za mu samu yanci da mu kan ji ana sanarwa yaushe za mu ɗanɗan romo na adala da kan faɗowa yaushe ne za mu samu barci da tsale fata na fitowa yaushe ne za a daina dukan talaka a hana shukuka yaushe ne za mu gane doka na gare ne tana gare ka yaushe ne za a sanya doka sama da kasa a buduka yaushe ne masu yin hukunci za su zartar kasan ta doka yaushe ne jami'an samuwa za su bar warware da tukuka yaushe ne yaudara talaka za ta san makarishin gudana yaushe ne yaudara siyasa za ta zo karshe a waina yaushe ne talakan kasata za ya san makarinsa ganina yaushe ne za a juya hali fara gurbi ya daina farana yaushe ne juyin juyin hadiya na nagara ta azin gudana yaushe ne ka goba wani ka ba a kama ka a kajira ba ya gudu yaushe ne za mu san salama a daga inda kwaɗin uwana yaushe ne za mu san sawaba da fa'a da kwaɗin uwana yaushe ne dangi zuka a ta za su san musanyin lumana yaushe ne wai yaushe ne wai yaushe ne iradan nufina yaushe ne ranar tsayawa ta hawayen da ke gudana yan uwanmu na nahiyar mu sun zamo yan gudu a ɓoya a rubu-rubu da nahiyar mu wacce tuntu ne ke a baya an kisan gina gare mu ga marayu da bakidaya tattalin arzikinmu ba ku ba su kuni na kasakaya tallafin na yan gudun hijira yau da shi wasu ke a baya yau gari ka goban wani ka ba a kan ka a kan ka ba mai gudu ne hakuri dai hakuri dai hakuri Nigeria wa dalilin nasara yana anan karkuce ne Nigeria wa inda ake yazo akushiya alami ne na karkarewa da hama nabi ga tsauri wata nazamu sha'alawa gudun Nigeria rike su dan kuwa na dini rike wa
to jama'a barkanku da dai wannan lokaci kuma barkanku da sake haduwa wannan safiya dole barka dai
to Usman ina kwana mu
lafiya lauya gida ya aiki
to mun gode Allah
eh ana ta fafatawa to haka yake
an dawo cikin koshin lafiya
to alhamdulillah to ya an ji sauki
kam
eh yawa ai da jin muke kai za su ci cikin sauki
da
jere da mu zama da huce
shine ai
to Allah ya sa mu dace ko
Allah ya kara mana lafiya sai da lafiya ake komai
sosai kuwa sosai a to yanzu zamu fara ne da auren da za a daura na wakiliyarmu a nan murya Amurka wadda take wakiltar mu amma a Barno Husaina Muhammad sunanta wadda kuma za ta angwance tare da angwanta Abdullahi Bukar kuma shi ma kamar dan jarida ne yana aiki a Anadolu Agency ta Turkey to kamfanin kaman irin dalancin labarai dinnan ne a kasar Turkiya zai auri ita Usaina Muhammad sai mu ce Allah ubangiji ya tabbata
mun lafiya
amma sannan za a daura auren ne ranar 28 ga watan Yulin nan eh na shekarar nan da muke ciki kenan
dan da makonni biyu masu zuwa karshen wata kenan
yadda yake kafin lokacin zamu sake tuna musu yawa za a daura kuma auren ne da karfe 10 na safi a Gwanje bakin gada a kusa da youth center da ke Maiduguri a jihar Borno Najeriya sai mu sai Allah ubangiji ya tabbatar da alheri kuma ya bada zaman lafiya a kai mu lokacin
amin
muna taya Sheikh Ahmad Adamu Kotibi murnar auren ɗansa Hubairas da kuma amaryarsa Hawwa'u wanda ake ɗaurin auren yau Asabar ina sai mu sai Allah ubangiji ya bada zaman lafiya ya kuma sanya alkhairi kawo zuri'a ta gari
to amin ya rabbil alamin
to a fara karatu
sakon gaisuwa na musamman a hannuna kamun na shiga dandalin mu na Facebook din to sakon gaisuwa ne zuwa ga Dr. Honorable Salisu Zakariya Ningi auren Ningi muna miƙa gaisuwan mu kuma muna fatan ka tashi cikin koshin lafiya
to Allah ya sa
to gari mu shiga shafin Facebook to mun miƙa sakannin gaishe mu to sakon gaisuwan farko na abagin huci zuwa ga IBS na fada tare da Shehu Bashir Fulani gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba dan Marka to Allah sana faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Aminu Kano mai da garku tare da Nura Abubakar fatan alherin abari ya huce zuwa ga Musbahu Umar Kardi tare da Hassan Sarki gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria tare da Murtala Garba fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Aliyu Isa Tahir tare da Mahmud Ishaq tare da Alhaji Bala Tudun Wada Jambi tare da kuma Muhammad Ciza to Allah sa na faɗi wannan sunan daidai dan son fata alheri a bari ya huce zuwa ga Malam Sani Ibn Husaini tare da Bulama Bukar sai fata alheri a bari ya huce zuwa ga Faisal Lawan tare da Fahad Shaibu fata alheri a bari ya huce zuwa ga Usman Lawan da Bashir Babu fata alheri mun a bari ya huce zuwa ga Umar Adamu da Ibrahim Azu Ibrahim gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Nafi'u Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Nasara sai fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M Ramadan ne Gombawa fatan alherin mu na yau na afila abari ya huce zuwa ga Abdullahi S Idris tare da Musa Adamu da kuma Lawal Aminu to sai gaisuwan karshe na filin mu na abar ya huce daga dandalin Facebook din zuwa ga Sa'adatu Ahmed Sa'i tare da Muhammad Salisu muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya
amin amin to yanzu kuma sai in rika shafin email kenan sakonnin da ake kuma na ta hanyar email wanda zan fara ne da Haruna Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa wanda da farko ya ce ya sakoni biyu ne zan hade su kawai wuri daya ya nuna ni cewa ya kamata mu dinga karanto musu na Facebook mu karanto musu na email to ai muka yi haka din kuma
inda
mai tare sanan ya fa aiko
ayo din ma haka ma muka yi
yau sannan kuma kaman sati biyu da wuce ma ai mun karanto shi kanshi nashi din daga kuma daga email din ne a sakon sa na gaba kafin ya gaisuwar sai ya ce Allah ya bata lafiya wato yana miki addu'a kenan
to
Allah ya kawo sauki
to na gode kwarai ku Allah ya ansa addu'a gashi na warware ku na dawo bakin aiki
yawa sai kuma ya kara da cewa yana mika kuma fatan samun lafiya zuwa ga kuma wani Alhaji Umar bata bazuga yace Allah ya kawo sauki da kuma Alhaji Ali bata bazuga da Alhaji Sule na yashi bazuga da Alhaji Ali mai citta bazuga sai kuma injiniya Adamu makanikan daf irin motar nan daf yau sai a ashaka sai kuma da dukkanin ma'abota wannan dandali na filin abari ya huce baki daya to suna ansawa ko ce muna ansawa to sai kuma sakon gaisuwar Yusuf Yusha'u yace gaisuwar abari ya huce daga mai sauraron ku a koda yaushe sai kuma ku muka gaisuwa zuwa ga Jummala mai shi da Goro matar Namadi Lukuta da ke daurawa a faki sai kuma Jimmai mai kosai Kauraka a faki sai kuma Saratu matar Isuhumbi na faki to da fatan sun ji haka kuma gaisuwar fatan alherin abar ya huce daga Yusuf Garba Dauda zuwa ga Malam Abdullahi mai kifi bakin masallaci unguwar Jaji sai Yakubu Sambo mai nama a unguwar Jaji sai Isubu Ogana Mamman Dada a unguwar Jaji din dai duka Allah ya sa suna cikin koshin lafiya a garin Fataskun kuma sun ji
amin sun amin
ga so fasa alheri na abar ya huce daga Sani Alwa yace ina yi wa filin abar ya huce da dukkan ma'aikatan BOA fatan alheri da fatan Allah ya ci gaba da yi muku jagora dukkanin ayyukan ku amin to muna godiya
amin mun gode
yawa sai gaisuwar mai nasara nasarawa funtuwa yace gaisuwa zuwa ga filin abari ya huce daga ni mai nasara funtuwa sai sakon karshe daga Aliyu Adamu Gulde yace assalamu alaikum gaisuwa da fatan alheri ga ma'aikatan BOA Hausa ina gaida Usman Sarki Mu'azu da Alhabibu da Muhammadu Azahido sai kuma Shehu Bashir Fulani da al'ummar garin Ungulde gaba daya to muna fata sun ji daga Aliyu ga gaisuwa nan to sai waraka ta karshe kin san waraka falle kenan to sai kuma daga karshe Salifu Zakari ya ce dubun gaisuwa da fatan alheri a gare ku ma'aikatan BOA da fatan kuna cikin koshin lafiya gaisuwa zuwa ga Adamu Ungulde da kuma Adam gaisuwa da kuma Mutali Isufu da ke maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da kuma Abdulaziz Alhassan mai Goro a bakin tashar gidan Ramji haka kuma bai manta da Abba Sidi mai Gilas ba da fatan suna cikin koshin lafiya kuma sun ji dan jamu mu zai shakatawa
to
shakiya 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 atafadiya mangani ba wayoni shakiya yaya zan ga kwashi ban fata shakiya 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 atafadiya mangani ba wayoni shakiya yaya zan ga kwashi ban fata wawilanna babbaya kabiliya ga dokiya ga kaudaka kabiliya ga dokinna ga mayanya kabiliya aidaya aga mai durga san halak kafasa ka ba tsoro ngani iya garce bakin ka ga ka ba wa abai haga yan kanka ga an tirza a an kasa yan kanka ga an gulsa an furza da saura har ga an zaga a an yanka a bai huda ba Ya 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 daraja a sababu ban aurewa shakiya a tafadi ban ganewa me fadu uwar tasa ban ganewa hadarinka a kani ne ban ganewa kadama a ga hauli ban ganewa ka ilimin addini ya bai nuna wa ga ilimin zamani bai nuna
to barkan mu da dawa daga shakata
to barkan mu man
yawa
to kaman dai inda ka sani yanzu sakon ta asiya ne da dukkan mu dai zamu taya juna akwai wakilin mu na sashen Hausa da Allah ya mashi rasuwa
Alhaji Jalal Abdullahi
to Allah ya mashi rahama ya ji kanshi da rahama ya kuma albarkaci abin da ya bari
amin
to akwai dan takaitaccen bayani da Grace Alheri da Ali Mustafa suka yi akan shi wanda yake nuna wane ne shi
muna tare da Grace Alheri Abdu Allah cikin ɗakin mu na watsa shirye-shirye daga nan Washington inda muke juyayi na wannan babban rashi da muka yi na Alhaji Sani Abdullahi Tsafe wanda kamar yadda kika sani yana ba ma yana ɗaya ba shi ne watakila wakili da ya fi daɗewa yana yi wa sashen Hausa na mura Amurka rahotanni tsohon ɗan jarida ne gogaggen ɗan jarida ne wanda kuma Allah ya masa cika jiya a Abuja
haka
yau aka ce an ɗauko gawarsa zuwa gida domin a yi masa ta'aziyya don haka ina jin a daidai lokacin da muke wannan tattaunawa da tuna shi an riga an yi janazar tashi don takaitaccen bayanin da nake son ba shi ne shi dai Alhaji Sani kin san ya daɗe yana fama da rashin lafiya
haka ne
to ya bi duniya yana da shekaru 62 da haihuwa ya bar mata uku da 'ya'ya masu tari yawan gaske abin da aka sani ta fannin fuskar shi kenan amma a fuskar aikin jarida duk wanda ya daɗe yana saurarin sashen Hausa na mura Amurka ya san Sani Abdullahi Tsafi ina ji lokacin da ya bar aiki da bushi ne wajajen shekara 2009 yau kusan shekaru 9 kenan da abin ya faru me zaki tuna game da shi
kafin in faɗi abin da zan tuna game da shi mun riga yayi Sani Abdullahi Tsafi kafin mu shigo nan din na matun ba kafin dai a jana'izar sa waɗanda suka ji labarin rasuwar tasa suka rika aiko da sakonnin a taya murya Amurka sashen Hausa musamman a jajin wannan rashi mun samu waɗanda suka aiko da sakonni ta hanyar email da kuma waɗanda suka bugo waya suna barin sakonni da kuma ma waɗanda suke kiran ma'aikata daban-daban suna to muna godiya kwarai da gaske
kwarai me alaƙa ta ƙarshe da shi
to alaƙa ta ƙarshe daga shi a cikin ikon Allah kamar yadda nake bayyana maka da jiya-jiyan nan muke hira da ƙanwata take ziyara nan nake ba ta labarin yadda zuwan shi na ƙarshe a nan ka tuna lokacin da muka yi bikin cikin
shekaru
Chance Abdullahi Tsafi ya zo ka san a wannan lokacin har ma muka zo aka rika sa shi labarai
suna
ga kamar kasuwan ɗan jarida kamar dama nan yake aiki ba wai ya zo bakunci ba ne to abin da na tuna da shi na ƙarshe shine mun tashi aiki da dare yana zama a gidan Ibrahim mun tashi aiki da dare mota Ibrahim mai ya kare shi to shike da Ibrahim ya kira ni na je shin da bashi mota ta ni na zauna da tsane tsafi a cikin mota shi saboda bako ne suka ce to kan dan sanda ya zo kuma gashi bako a arsa yadda za a haka ko aka yana bari sai ga dan sanda ya zo
to ba to Allah
dan sanda ya zo shike dan sai yace mun me ya faru sai nace ba dan sanda amma yanda ne ya kare karfe 3 na dare nace mishi mai na ne ya kare a mota sai naga dan sanda ya ja da bayan mota yana man
yana gane da
yan sanda ke yana zaune a cikin mota ya ce to ya za a yi yana ce mun to great ya za a yi to katse maka dogon labari dai dan sanda ya kira ne taimako ya kira amma aka kawo mai rabin jarka aka sa mun a mota kawai dan sanda ya ce to malama sauka lafiya to Sani Tsafe ya ce shi kan ya ga abun mamaki
wato kin san wani abu da za a tuna game da Sani Tsafe shine gogwarmaya da ya shayi da a lokacin da yake aiki domin Sani an sha kama shi ya yi rigingimu da gwamnatin Zamfara ya yi da ta tarayya ya yi da ma'aikatan tsaro ya yi da 'yan siyasa ya shayi sannan wani abu da shi Sani kuma yayin da yake dan jarida kuma yana da sha'awa harkar siyasa wanda ƙashinta da ya bar aikin jarida abu ne ya je tsanda mu cikin
sa to ai da kake magana ya sha gogwarmaya Sani Abdullahi Tsahe yana ɗaya daga cikin waɗanda ta san sai mutum ya mutu ba ake yi ba wani abu da ko a dai matsayin mu na mata yana ɗaya daga cikin yan jaridan da suka tsaya ma ita Hajiya Hafsat lokacin da ta sha takara ana magana tana magana cewa a zage ta a zage Abdullahi Tsafi domin yana yaya ta karfafa mata gwiwa a tsayawar takarar ta goyi bayan mata kwarai da gaske harkokin waɗanda musamman waɗanda suka shiga harkokin
alaka ta da shi ta ƙarshe shi je lokacin da naje na ganshi kwance a asibiti a Gusau kamar shekara biyu da suka wuce shi ne ganin ƙashi da ne wa Sani Tsafi sannan kin san ciwon nasa sai ya zo sai ya tafi amma Sani ya daɗe yana wahala saboda haka muna fatar Allah ya ji kansa ya rahamshe shi Allah ya sa ya huta kuma wannan kyakkyawan tarihi da ya bari na baya ya zama darasi a gurin mutane domin rayuwar Sani Abdullahi Tsafi rayuwa ce ta ɗan jarida kuma abar koya a wurin musamman matasan ƴan jaridu
da suke tasowa haka yake ni musamman ina ma iyalin jajen wannan rashi namu ne baki ɗaya ina je har gidan shi ni hira da iyalan su mun yi zumunci tare da su mun tafi katsina tare da shi aikin da ƙarshe kenan wanda muka yi da shi a lokacin zaben Buhari na farko wanda ya tsaya takarar shi ta farko to Allah ya sa ya huta kuma dangi da aka bari a baya duka Allah ya kyautata namu ƙarshen
to amin mun gode
to Allah ubangiji ya mashi rahama mu kuma idan namu ya zo Allah ya kyautata namu zuwan
amin daula
to jama'a lokaci ya yi halin shi anan zamu tattara inamu ya namu sai kuma wani mako mai zuwa idan Allah ya sake dawo da mu zamu sake kawo ku wani sabon shirin a bari
ya huce ba wanda ba shi magana da shi yana kawo rabon wani
to a madadin ni Daula Salim
to su Muhammad kamar ne a Washington
majawjawa tsinna sakari kuma daurewa tarnaki mai zagewa takunkumi mai sha'awa tarko mai sha'awa turafu kuna da horewa sarka rikicin gangan kasar uwa da ubanawa tarnaki hana miƙewa sakari hana ruhurawa karfe wandan nan karfe masaka waya zaunawa zaunawa hutawa fasata maya hutawa inda na ji hana ni cewa sakari hana hutawa mulaka ci wannan na karfe a fata maya hutawa ubangiji masanin gaibu da ba'ini da fashin kowa adalin sarki rabu da ya hannun cutar rakowa mai huwa ce warin mulki daidai da halin ya rakowa na taho da bukata ta tsare na kan damun harwa ne na kan damun harwa janaki hannun yi ce ma ba sai hannun rukowa dan Amina tsamina da so da koyin halaye mai gidan azhaba ki da halwai ki da tsufai mai dabi'u yawawa gani da sarkin halaye mai ruko da abun kauna abun yabon sarari kun koye sarari har koye abun yabon sarari har koye sarari har koye I'm going to go to the house. 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 I'm going